أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير كلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dukkanin dangi ne yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai Allahu tabaraka wa ta'ala, wanda ya sake kaddara saduwan mu a wannan gidan radio mai albarka shine Internetef, wanda muka saba gabatar da wani fili mai suna Arba'una Hadis a dukkanin ranar Litinin da karfe 10 na safe zuwa 11, haka da ranar Alhamis daga karfe 10 na safi zuwa 11. Yau yayin wa musulmai muna daya da watan Rabiul Akhir, yani wata na hudu a kalandar mu ta musulunci, shekara ta 1445 bayan hijira ta manzon tsira farin jakada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya dace ko kuma ya muwafaka da 16 da watan October, yani wata na 10 shekara ta 2023 meladiya. Kamar yadda muka faɗa, yayin wa musulmai ci gaba da karatun mu na Arba'una Hadis a littafi na Abu Zakariya Yahya bin Sharaf, babban malami na ƙasar Saudiya, malami Ahlus Sunna, malami mai aqida. Idan ba kuma ta ba wannan littafi mai albarka Arba'una Hadis, ko na ce mana Arba'una Nawawi, Nawawin sunan shi ne, alkunya shi ce, amma Arba'una Hadis hadisi 40 yannan. Idan ba kuma ta ba mun koro bayanai, mun zo hadisi na ɗaya hadisi na 35, yani insha Allah kuma wannan darasi ne na 14 a wannan darasin da muka fara, darasi ne na 14, mun zo hadisi na 35. Hadisin da yake cewa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'd وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات ب bihasibi imri'in min ash-sharr an yaqira akahu muslim kullu al-muslimi 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu rawahu muslim. Wannan hadisi hadisin Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakr ad-Dawsi babban sahabin Annabi Muhammad wanda yayi kowa har hadisi a cikin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Sakr ad-Dawsi sunan shi na kirki Abu Huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah yace la tahasadu ka ku hasada ya salam bahaushe yace hasada mugun ciwo ma'ana shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-hasadu la yasudu din mai hasada bai shugabanci kuma din mai hasada yana yi da Ubangiji subhanahu wataala kamar yana so ya nuna cewa Allah bai iya ba shi ya iya. Shi yasa manzon Allah yace alaikum bil hasad na gargade ku kar ku yi hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun naru al hadab. Annabi yace na gargade ku kar ku yi hasada saboda hasada tana cinye aiki mai kyau kamar yanda wuta in ya samu wuta in ta samu itace bushashe karmami za ta rika cinye shi da gaggawa to haka hasada take cinye aikin mutum mai kyau. Ya salam shi yasa malamai suka ce hasada ta kasu kashi uku amma su hasada akwai wanda hasadar shi ita ce ake ce mata lamba 1 akwai lamba 2 ta biyu kenan akwai lamba 3 wanda ita wannan si ita ce suka ce mai sauki sauki. Ita hasada lamba 1 ta farko ita ce wadda kuma mummunar hasada wanda kawai kaga mutun Allah ya mai wata ni'ima kace ina ma ya waye gari ya mutu ko kuma ya waye gari wannan abin da ya samu ya kubce mai ba wai kana nihin bai kubce mai kai ya dawo kanka a kowa ya rasa kawai ya waye gari ya ga babu in gida ne ya waye gari ya ga ya kone ya kama da wuta in mota ce ya waye gari ya ga tayi kwatan kwatan in shikin ne ma ya waye gari ya hwadi ya mutu to wannan hasada ita ce lamba 1 ita ce wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya son ta kwata kwata to wannan ita ce hasada lamba 1 mummunar hasada kenan. To hasada ta biyu malamai suka ce ita bata kai waccan ba amma ita ma hasada ce Allah ya ba mutum kaza kaman kudin ko lahiya ko makamancinsu ko wani abu sai ka ce ina ma ya waye gari wannan kudin ya juye ya zama ba nashi bai dawo kaina kaga kai hasadarka ba ki ya kamata amma ba kai to wannan hasada ce ita ma ita daidai take da ita da wacce da hasada ce sai dai wacce ita ce lamba 1 inda ita wacce kana guri ya waye gari kawai kai ba shi kai ka samu ba shi ma ya rasa kowa ya rasa ai tangam kawai to nan kuma kana guri ne cewa abin ya juye da kanshi dawo kanka in kudi ne ba shi ya kamata ba kana so ka koya ma Allah kenan in mota ce ba shi ya kamata ba in gida ne ba shi kai ya kamata kuma kai ka zabi kanka wannan hasada ce. Hasada ta uku wanda ita ce suke ce mata gibda a nan ba kana hasada ba a nan kana cewa yanda ya wane ya zama mai kudi da ni ma in zama irin shi yanda yake sadaka ni ma in zama irin shi to wannan ita ake ce mata gibda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace daman babu laihi a wannan gibdan mutun yayi ta babu hasada sai ga mutum biyu. Annabi yace mutumin da Allah ya bashi ilimi na Qur'ani ko hadisi yana karantarwa sai da murece ka kalle shi kace ina ma kai ma Allah ya baka irin ilimin wancan karka yanda yake karantarwa karka yi irin tashi ba wai kana guri ba shi ya waye gari ya rasa a kai ma Allah ya baka ilimin shi karka karantarwa yanda yake ko alhaji ne Allah ya bashi kudi yana sadaka kace ina ma ya waye gari shi ma Allah ya bani kudi irin na alhaji wane ni ma in rika sadaka irin na alhaji wane to wannan gibda ake mata babu laihi ka nemi irin wannan abin sai dai kakka gurace cewa ya rasa kai ka samu wannan hasada ce. Ina fata mun fahimta shi yasa aka samu a wani zamani wani sarki yana tare da fadawan shi majalisin shi inda yake zama akwai wani dillurar da ya shigo wannan fada akwai wani take da yake ma sarki ce sai ya ce ma sarki sarki mai kyautata mai kyautata mai mai kyautata ma kyautata mai wanda yake muna namai kyale shi da muguntar shi wata ran muguntar shi za ta yi sanadiya ajalin shi shi taken shi kullun sai yazo ya ma sarki wannan taken tukwana zai zauna ashi akwai wani fafade a wannan yani wannan fada ta sarki he ga wannan bafadan wannan sai ga wannan mai wannan kirarin kullun in yazo sai ya wannan kirarin sarki sai yake matso shi gaba sai yake matso shi gaba ake so a bashi gala saboda sarki yana jin dadin abin da yake faɗa cewa yake mai kyautata ma kyautata mai memuna nama kyale shi da muguntar shi kakka ce he ka rama dan ya muna nama kyale shi da muguntar shi wata rana muguntar shi za ta yi sanadiya ajalin shi shi wannan mafadi sai ga wannan mutumin yana samun kusanci wajen sarki sarki yana matso shi gaba to rannan ashe shi da ya hasada ta shiga shi wannan mafadi su suna ganin fadawa ne suna gurin sarki ya za a yi wannan ya samu guri su bisa samu ba shikenan rannan ya tashi zai ta gida sai ya ce ma wannan mai kirarin dan Allah in ka tashi kafin ka je wajen gidan sarki ka biyo ta gida na shirya ma abinci ka zo mu ci abinci mu tattauna shikenan ya ce to ba matsala shikenan wannan mutum ya tashi da sahe ya tafi gidan bafade ashe bafade da yasa aka yi abinci daman shiryayya ci sai sa abincin sai aka sa tahurnuwa ya salam aka sa tahurnuwa ita kuma tahurnuwa in dan ya ce kun ga in dai ba mutun yayi kokari sosai ba kai ko kai kokari wani lokaci wallahi ba ta huta shikenan yadda aka kare cin abinci sai yace ma wannan mai kirari la ilaha illallah adbarance ce wallahi na sa an sa tahurnuwa naman ce kai kuma yanzu gidan sarki zaka kai wannan kirarin yace dan Allah kai hakuri ban san ba zaka tahi wallahi na mance na sa aka sa tahurwa to sai dai inda matsalar take sarki bai san warin tahurwa abu dai zaka yi tunda mu fadawa ne muna tare da sarki mun san dabi'ar sarki in ka tafi wajen sarki in kana wannan kirarin to kakka je kusan shi kai nesa da shi bayan kai nesa da shi ka sa hannu ka rika rihe bakinka saboda sarki in ya ji warin bakin wannan na tahurwa bai so wallahi ran shi baci zai shikenan wannan mutum ya ce ba matsala ni na san yanda zan yi tunda ka bani shawara in na tafi zan kiyaye ba zan sa sarki ya ji warin baki na ba ya ji yani warin tahurnuwa shikenan sai ya tafi da ya tafi kwa yani kafin ya tafi sai shi wannan bafadan ya yi gaggawa sai ya tafi majalisi na sarki sai ya zauna sai ya ce sarki wannan mai kirarin akwai kullun in yazo yana wannan kirarin ka lura da shi za ka ga yana rihe bakin shi bayan yana rihe bakin shi yana nisa da kai sarki ce ya akai ban lura ba yace a ba so nake ba daman sai ka yarda yanzu dai ido zaka saka gani haka ne ko ba haka ba kenan shi sai ya ga wannan mai kirarin kafin ya je hodi ma sarki wallahi wannan mai kirarin naka cha yake kullun cikin gari yake shiga yana cewa warin baki kake a dole in an zo wajen kamar za ana magana sai ana rihe baki ana rihe hanci shikenan ya hodi ma sarki ya kitsa ma sarki wannan magana ashe shi dubara ce shi kuma can ya ce ma wannan mutumin in ya zo rika rihe bakin shi saboda sarki bai so warin tahurma shikenan sarki wannan mutumin yana zawa sai ya ce sarki mai kyautata ma kyautata mai memuna nama kyale shi da muna nashi wata ran insha Allah muna nawa shi za ta ma magani ina fata mun fahimta sai sarki ya lura da shi sai ga yana rihe bakin shi sai ga yana janye bakin shi yana nisa da sarki shikenan sai da aka kare fada sai sarki ya ce ma wannan mai kirarin ina da magana da kai zo sai ya zo sai ya zo sai suka shiga daki sai suka tattauna sai ya ce dan Allah zan baka wani sako a cikin sakon sai ya rubuta letter shi kuma letter duk lokacin da aka ga sarki yayi letter to letter kin nan tana yiwa wata wani yani tukuci ne za a ma mai tsada shi kuma abin da ya rubuta a cikin letter ka kai ma dagaci na wani na gari kaza kauye kaza ko kuma department kaza dagaci na wani da yake guri kaza wannan letter kin abin da ke ciki wanda ya rubuta ta shine sarki wanda ya kama wannan letter kin ka yanka shi in ka yanka shi ka hede shi in ka hede shi ka dauko kayan cikin shi da kan sai ka dora a saman wani bahu ka turo mini kan abinda ke cikin letter kin amma shi ba wannan wanda aka ba letter aka ce kai bude sai ya kai ma dakaci shi kuma Abu Fahade sai ya ga a ɗabi'ar sarki duk lokacin da sarki kira ka yi ma rubutu yayi letter ya rubuta letter a takarda to wata kyauta ce wata bijimin kyauta ce za a ba mai tsada to shi wannan Abu Fahade sai yake tsammanin irin wannan ɗabi'ar ta sarki ai wata kyauta ce za a ma mutum mai tsada ya salam sai tarbe wannan mutumin yana hanya ya kai ma da kici sai yace mi sarki ya baka sai yace ga abin da ya bani letter ce ina za ka kai yace dagaci kaza na guri kaza sai wannan mafari yace ai kai baka san shi ba kuma kai yaushe ma kuka fara da sarki kawo ni na dauke ma zan kai ma dagacin shikenan yace anya haka yace a ba matsala kawai kawo shi ya zaki wuta ce ta musamman ya amshi letter eh da yaje wajen dagaci sarki ya dauki takarda letter yace to bari a karanta aka karanta abin da ke cikin wannan letter kin sarki babban sarki yace duk wanda ya kawo wannan wasiƙai a yanka shi bayan an yanka shi a hede shi kan a hudda a sa a cikin buhu a turo ma sarki Abu Fahade yace billahi allazi la ilaha illa huwa bani ba aka ba wannan letter kin wani aka ba ya kawo yace a yo ai dagace yace mu abin da ke cikin letter kin ba a hudu sunan mutum ba wanda ya kawo wannan letter kin ka yanka shi ka hede shi ka hudda kan ka sa a buhu ka kawo ni ya salam aka kama Abu Fahade daman jirga-jirgan kattuna ne suka kama Abu Fahade aka yanka shi aka hede shi aka sa kan a cikin buhu aka turo ma sarki sarki yana leka buhu sai ya ga kan Abu Fahaden shi ba kan wannan wanda yake kirari ba yace inna lillahi wa inna ilaihi me yake faruwa shikenan sarki yasa aka kira wannan Abu Fahaden suka shiga wannan mai kirari suka shiga gurin tattaunawa me yake faruwa ba ka zo ba ka kawo ni letter ba na baka ba letter ka kai ma dagaci sarki wani kaza ya ka kai mai yace me yake faruwa yace wallahi fadan ka ya tarbe ni yace shi ya kamata kai wannan letter kin ba ni ba yace shi ya tarbe yace eh yace wai me yake faruwa sai sarki yace mai wai dan Allah ayi ta dalo-dalo wai shi wannan ba fadan da aka yanka kan shi shine yazo yace mini wai ka shiga cikin gari kana yadawa cewa wai warin baki nake har yace mini in lura in ka zo kana wannan kirarin zaka rika rihe bakinka ni kuma na tsaya na lura naga kana rihe bakinka kana ja da baya da ni shi kuma sai wannan mai kirarin yace yo ai ni kuma shi ya tarbe ni ya bani abinci da tafarnuwa yace in nazo wajenka baka san warin tafarnuwa in rika janye bakina in rika nisa da kai in rika rihe bakina in zanyi magana ya salam ina fata ba mu da ashe kitsa ce ni shi yazo yace mini kai ka ce ina warin baki yace to ni kuma shi yazo yace mini kai baka san warin tawarwa kuma shi ya bani tawarwa nace yace to kenan wannan ba kitsa ta ne shi yasa abun ya kome akan shi shi yasa Allah yace wala yahiqu makara sayyi illa bi ahlihi mummunan makirci bai koma zuwa kan kowa sai wanda yayi a mun mugunta kenan gina shi garijere wallahi ko dogo kai zaka fada sarki ya koma fada yace tashi mu je fada kai mai kirare tashi mu je fada da suka je fada sarki ya zauna a bisa kujerar fada ta zauna ta sarauta ya zauna sai yace kai mai kirare tashi kai kirare sai yace sarki mai kyautata mai kyautata mai mai munana ma kyale shi da muguntar shi wata ran muguntar shi za ta yi sanadiyya ajalin shi ya salam wannan ba fadi munana washi da hasada shi ta yi sanadiyyar ajalin shi zuwa lahira ya salam shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yace in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha idan kuka kyautata kun kyautata ma kanku in kuka munana kanku kuka munana ma shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin sai ya fara da mummunan ciwo shine hasada sai ya ce la tahasadu kaku yi hasada wala tanajashu kakku yi najishu me najashi yaban kaya rudar mai saidawa mai saya ka rudi mai sayan kaya in ba ka sa wata hutula mai hasken jaraba wanda idan mutum ya zo ya sayi kaya in ya huta sai ya ga abin yana dis-dis amma lokacin da yake cikin ɗakin za ka ga abin ya yi haske har ka sa mai kuɗi mai da yawa kuma ya huda ya saya sai ya tafi irin yan kwafufa ko fiti kenan he ga sun sa wata hutula mai tsada mai hasken jaraba he su ce ma wannan riga wallahi sai 7 mil ko 8 mil kana huta sai ga kawai 3 mil ce ko 8 mil sen ina fata mun ta ashe su najashi ne suka yi ma'ana duk wata dabi'a da zaka yi duk wata dubara da zaka rudi mai saya sai ya tayi ga ba haka ba shine najashi annabi yace kakku na jisu ku huto a mutum mutum in ya siya ya ga balarkin ya mai ya siya kuma riba ko nawa ka sa in ka ce kai haka ne kayanka bakka da matsala amma kai ƙarya na jisu annabi yace wala ta na jisu kakku na jisu yaban kaya rudi mai siya ba shi halitta abu na gaba manzo Allah yace wala ta baghadu kakku hushi wa juna ce ni hushi nake da wani gaba da shi hayo mataradi ni da shi ba shiryawa har abadan abada ya salam wala ta baghadu kakku hushi da juna ni ai na tsalwa ne wallahi ni wani na tsale shi inda yau zai mutu a'udhu billahi ni wallahi ban na son gani ganin wani wai Allah ku yana so ya gani shi wallahi ni da na san yanda wani zai bar duniyar nan wallahi na tsane shi yo ka tsane shi Allah ku yana san shi shine wala ta baghadu kakku hushi wa juna wala ta dabaru kakku bada baya wa juna gaba ni da wani ha ai in aka gamu wallahi pau 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 shi yayi gabas ni in yamma ai kaza wani ma yace ni da shi hayo mal tanadi hayo mal qiyama an taba samun wayansu mutane guda biyu suna gaba to ran nan sai suka cikaro a bisa wata gada to za su cikaro a gadai to gada kasar ruwa ne sai shi wannan mutumin wata abu sai ya zirmeye shi talallabiya ta zirmeye shi sai ya wada cikin ruwa shi kuma masu gaba ne tuk irin gaban nan ta baka mara kyau sai ya wada ruwa sai koyi zirmiya shi wannan mai wanda suke gaba shi ma sai ya zirmiya cikin ruwan sai ya tsamo shi dama ya iya ruwa sai hudo shi sai ya kalle shi wanda shi ya fara wada ya kalli wanda ya tsamo shi ya ce kai ne zuwa ne kai ne ka hudo ni daga zan wada cikin balaki zan mutu ka duk gaban da muke lalle daga yau nayi saranda na bada kai wallahi ni na janye gabai ya salam shi kuma yace a ba dan wai mu gyara ba naji hudo ka dan naji annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi an ce duk wanda ya mutu a ruwa dan aljanna ne yayi mutuwar shahada shi yasa na hudo ka dan kakai mutuwar shahada gaba da ni da kai har yanzu ba ta kare ba ya salam to annabi sallallahu alaihi wasallam ce wala ta dabaru kakku ba da juna baya wa juna ce ba ni ba wani wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd kada shashin ku su yi ciniki a bisa shashin cinikin yan uwa wani yana cinikin salula ko yana cinikin mantir ko kaza kakka zo ka ce ni na siya kaza bi halitta ba koda da ragi zaka siya a saida ma misali ya ce shi jika 10 kai he ka zo ka ce jika 8 in an saida he a ce an saida ma wallahi ka saba ma musulunci barantana kuma shi ya ce ni na siya jika 10 he ka zo ka ce na ƙara jika 2 a sama he a ce a to tunda kai 12 ka bada shi kuma 10 kai da Allah kyale shi wannan bada 12 ya salam wannan musulunci bai raba shine wala bi ba'dukum ala bai ba'd kada wayansu suna ciniki a sai in mutun sun yi ciyayi tai na siya jika 10 aka ce albarka ya ayye ta hiye shi to babu lai ka zo ka ce ni na siya 12 ko na siya 11 amma ana cikin tattauna ta saye da saidawa wata kila shi ma zai iya ƙara jika 2 a sama kai ka zo ka ce ka siya kaza wannan musulunci bai raba abinda in aka ma kai baka ji ba dadi kakkama wani wa kunu ibadallahi ikwanan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kasance bayin Allah ɗan uwa sai annabi yace annu muslimu akul muslim muslimi ɗan uwan muslimi ya salam la yazlimuhu kai zalunce shi kakka zalunci musulmi duk inda yake kakka ce ai Allahu a hadisi qudsi yace inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Allah yace ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta zalunci a kaina waj'altuhu bainakum muharraman na sanya zalunci tsakaninku haramun ne fala tazalamu kakku zalunci juna ya salam wallahi in ka zalunci mutum kai kana barci shi ya kasa barci idan Allah batta barci yana hudi ma Allah wallahi sai Allah ya sakanta mai annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi qudsi Allah ya ce wanda aka zalunta wallahi la ansurannaka walau ba'da hin wallahi sai na taimake ka koda bayan zamani mai tsawo assalamu kai kana ganin kai zalunci ka sha wallahi baka sha ba malam kakka ko Allah ya baka damar zalimtan mutane wallahi kakka zalunce su dan ƙarshe abinda zai dawo kanka ma'ana kai da kai zalunci wallahi ba kowa ba zalumcin zai hau ba kowa ba zalumcin zai riska sai kai da kai zalumcin to dan uwa musulmi shi yasa wani malami yace la tazlamanna iza ma kunta muqtadiran fazulmu yarju uqbahu ila nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun alayka yad'u alayka wa aynullahi lan tanami. Yace la tazlamanna iza ma kunta muqtadiran wazulmu yarju uqbahu ila nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun alayka wa aynullahi lan tanami. Yace la tazlamanna kakai zalunci iza ma kunta muqtadiran ko ka samu ikon yi kakai fazulmu yarju uqbahu ila nadami zalunci karshen shi nadama tanamu aynaka kai da kai zalunci idan ka yana barci wal mazlumu muntabihun alayka wanda ka zalunta ya hol yana holki a gare ka yana yad'u alayka yana ma addu'a wa aynullahi lan tanami idan Allah bata barci ya salam. Annabi yace la yuzlimu kakka zalunci dan uwanka musulmi wala yakhzuluhu kakka kaskantar shi ka nuna shi ba kowan kowa bane wallahi musulmi kowan kowa ne. Ai Allah yace walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamuna. Ka walakantar da musulmi kaga musulmi wai ka walakanta shi ka ce ba kowan kowa bane a musulmi karamci gare. Allah yace walaqad karramna bani adam mun karrama dan adam Allah ya fifita dan adam a dukkan halittu. Annabi yace da yawa za ku zo ku rika kore wani daga kohon gida kuna kyaran shi kuna zagin shi kuna hodi mai magana ba ku sani ba wani wali ne wallahi da zai yi rantsuwa ga Allah a yau yace sai an yi ruwa da Allah sai ya barrantar da shi dan kai kafara sai an yi ruwa. Amma kuna rena mutum in kaga mutum ka rena shi a uzubillah baka san kowa ne ba kar kaga mutum da riga cirarra ko da riga da dauda ka ce ka walakanta shi a sai mai riga mai tsafta mai riga mai kyau zaka kakkarkarrama to shi wannan baka san ba wani wali ne Allah ya ajiye shi a haka nan dan Allah bai bashi ba riga bai bashi ba kaza kakka walakanta shi baka san ba darajar shi a wajen Allah. Akwai wanda za ku taba inji Annabi Muhammad dalilin shi wallahi in yayi addu'a dalilin shi kai wani ko bai addu'a ba Allah yana gani wali ne dalilin shi sai wata musiba ta same ku. Annabi ya ce wala yakhzulu kakka kaskantar da musulmi wala yahqiru kakka walakanta musulmi walakanci wani kaga yana kyara wani kaga yana hudun magana mara kyau ba tsari. Ina fata mun bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka saki huskarka in ka daga dan uwanka musulmi ladan sadaka za baka kaga dan uwanka musulmi kace assalamu alaikum to wani wai ya kwana biyu ka bace wai ba mu gamu ba wallahi assalamu alaikum ina yan gida masha Allah to Allah ba da lada Allah saka wallahi ladan sadaka za baka. Amma kaga mu da dan uwanka musulmi koi wai kai baka nan ku ka koma garo a'udzubillahi wannan walakanci ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka saki dan uwanka ka saki ma dan uwanka musulmi huska ka yi mulmushi ladan sadaka za baka. Sai annabi yace attaqwa hahuna shi tsoron Allah anan yake sai ya nuna kirjin shi wai shiru ila sadrihi annabi ya nuna kirjin shi salasa marratin so uku ci attaqwa hahuna attaqwa hahuna attaqwa hahuna kenan shi tsoron Allah a zuci yake ba a riga ba ba a sifa ba ba a tsari ba ba a diri ba a tsoron Allah a zuci yake shi sai Allah ya ce inna akramakum indallahi attaqakum mafi karamci a wajen Allah shine wanda ya takawa shi sai Allah ya ce fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kanku tsarkake kanku tsarkake ni na kirki ne ai ni wali ne ai ni mai tsoron Allah ne ai ni dan aljanna ne na sani. Allah ya ce fala tuzakku anfusakum kanku tsarkake kanku kaka ce ai ni haba ni na sani ni daban na komi kakka tarkace kanka kakka yabi kanka huwa alam biman ittaqa bar Allah ya baika yaban Allah ya hina kowa dan ka yabi kan naka a wajen mutane ta aka ba yarda za su a amma in Allah ya baika wallahi su Allah zai sa su siyarra ya salamu. Annabi ya ce attaqwa hahuna wa yashiru ila sadri salasa marrat bihasbi imri'in min ashar bihasbi ya'isu imri'in mutum mina sharka kiyaye ma dan uwanka musulmi sharri duk yanda za a yi kakkama musulmi dan uwanka sharri ka ce ai naji kuma baka ji ba ka ce na gani ban gani ba jita jita kila waqala ai naji an ce kaza naji an ce kaza naji kuma wallahi galibi kila waqalan wannan mutane ba su da alheri abinda suka yi wadi sharri inda alheri ne shiru ba su ce naji an ce ai yayi alheri yayi ba su wadi sai in masiba ce a ce naji an ce ma an ruhe shi naji an ce ma an kama shi naji an ce ai kaza yayi naji an ce kaza yayi sharri suka iya hudi bisu iya hudin sharri ba bisu iya hudin alheri ba wallahi yan uwa musulmai mu iya hudin alheri ko da bakin namu yana so hudi sharri mu danne shi kai fada yi hudin alheri kuma in ka saba hudin alherin yau da gobe saba za ka yi sai kaga bakka hudin komi in ba alheri ba wannan baki da kake gani wallahi zai kai mu wallahi ya halaka mu bakin ka zakin ka ne da za ya cinye ka wallahi in ka iya bakin ka ka tsairar da rayuwa taka shi ake ko aunawa a gane dubun jahalar ka shi ake ko aunawa a gane magana kimlar ka in ka furta furcin ka da shi za a gane nauyin ka shi ake ko aunawa a gane ina ne alƙiblar ka ya salam baki shi yasa annabi ya ce ma mahazu dan jabal kuffa alayka haza ka mai wannan ce ana akuzubi ma na takallamu bihi yanzu annabi sai mu kame abinda muke magana da shi annabi ce sakilata ka ummaka mahaifiyarka tayi wabanka wa hal yakubbu an-nasu fin-nari ala wujuhihim aw ala manakirihim illa hasa'id al-sinatu yo akwai abinda yake kifa mutane cikin wuta zozan hanci ko huska ai abinda halshe ne ya yani abinda zai kifa huskarka da hancinka wuta ba komai bane bakin ka ne baki ya salama mafi gaba mai hatsari a jikin mu shine halshe baki hatsari gare yanzu zai kai ka jahannama kuma yanzu zai kai ka aljanna shi yasa annabi ya ce so da dama mutun zai yi kalma bai kula da ita ba yana ganin ba komai bace wallahi sai ta zurmiya shi ta jewa cikin zurhin jahannama sai yayi ta yi shekara 70 yana zurfawa baki kawai magana kawai ya salama in ka shi lura in za a shigo musulunci baki ne yake shigo da musulunci ka faɗi kalmar shahada hallo yanzu za ka iya hudin wata kalma yanzu ka zama kafiri yanzu kana musulmi yanzu ka zama kafiri wallahi sai annabi ya ce kullul muslimi alal muslim dukkan musulmi akan musulmi haramun damuhu haramun ne ka zubar da jinin musulmi wa maluhu haramun ne ka kwace duke shi ba tare da gaskiya ba wa irduhu haramun ne ka ci mutuncin dan uwanka musulmi kinan haramun ne ka zubar da jinin shi ko da bugo ko da kisa haramun ne ka dauki duke shi ba tare da haƙƙi ba tare da san ranshi ba wa irduhu cin mutuncin shi haramun ne ya salam rawahu muslim to meye cin mutuncin musulmi ka wada abin da bai yi ba kamar sharri kamar kage kamar gulma kamar tsigididi kamar kinibibi kamar kutufulful kamar duk wani abu wanda ba zai ji dadi ba shine ka cutar rashi wallahi ka walakanta shi ka zuda mai mutunci wani ana ganin shi da kima da kaje ka hadu wani abin da bai ji ba bai gani ba wallahi bai ma san ba yayi kuma bai ma yi ba kuma bai ma san ba an ce yayi to wallahi cin mutuncin wannan wai annabi huce ya mana riba tana da kowa 73 annabi a ruwaya sai ya ce mafi karancin ta kowa 73 a 73 mafi karancin kowa karamai kamar mutun ya zina da mahaifiyar shi to sai annabi kuma ya ce to akwai abin da ya hirba kuma muni sai annabi ya ce cin mutuncin musulmi ya hirba muni duk da munin riba kowa 73 gare ta karamai kamar wancan to kuma yanzu karamai kowa 73 ita riba gare ta karama kowa kamar mutun ya zina da mahaifiyar shi to kuma sai annabi ya ce abin da ya hirba muni shine cin mutuncin musulmi yanzu kuma wannan hadisi rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi ne sahihi ya a cikin sahihi muslim da sauransu abinda zamu fa'idanta a wannan hadisin na farko tahrimul hasad hasada haramun ce wa tabaghud hushi da juna haramun ne wa tadabur bada baya da juna ba ni ba wani haramun ne wa bai'ul ba'di ala bai'i ba'd ciniki a bisa cinikin wa haramun ne abu na biyu annahu an aziyatul muslim bi ayi waje min alwujuh cutar da musulmi ko da wata huska abu na uku annahu anil hawa almudilla hani daga san zuciya mai batarwa li'annaha tujibul tabaghud take wajibta hushi da juna abu na hudu al'amr bi iktisabi ma yasiru bihi almuslimina ikwana ala al-idlaq wa yadkhulu fi zalika ada'u huququl muslim ala almuslim shine gaida musulmi da kuma gaida shi da kuma yi mai sallama da in yayi atisha in yace alhamdulillah ka ce rahmakallah abu na biyar tahrimuz zulm an haramta mu zalunci a wannan hadisin abu na shidda anna min huquqil muslim ala muslim yana daga haƙin musulmi akan musulmi nasruhu iza hataja ilay ka taimake shi in ya buƙatu zuwa taimakon abu na shidda at-tahziru min tahqiril muslim aka tsoratar mu kan walakantar musulmi abu na takwas inna imadatu taqwa ma fi qalbin min azmatillah ashe taqwa azici take abu na tara tahrimu dima'ul muslim wa amwalihim wa irduhum haramun ne a zubda jinin musulmi da jinin su da kudin su da kuma yani mutuncin su yani wannan hadisi yanzu ya kare hadisi wannan kenan hadisi na gaba mai biyo mai duk da lokaci ya kusa hadisi na 36 shi ma wannan hadisin abin mamaki Abu Huraira ya rawaito ce an Abi Huraira radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama wa man yassara ala mu'sir yassarahu Allahu alayhi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhi wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al janna ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وهفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بدا به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ wannan hadisi daga Abu Huraira Abdurrahman bin Sakr ad-Dawsi anin nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala daga manzon Allah yace man nafasa an mu'minin duk wanda yayi ma mu'mini kurbatan bakin ciki min kurabi dunya daga bakin cikin duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama shi ma Allah zai yayi mai bakin cikin ranar kiyama ya salam kai anan ka yaye ma wani musulmi yana cikin wata damuwa yana cikin wani bakin ciki sai ka yaye mai bakin cikin to kai kuma Allah zai yaye ma bakin cikin duniya da lahira kuma da ranar kiyama ya salam ashe yanzu in muna so kawai Allah yaye mana bakin cikin mu na kiyama to mu rika yaye ma bu sauran ƴan uwan musulmi wanda muka ga mun iya taimakon su me yaye musu bakin ciki to me yaye bakin ciki wani damuwar shi abinci wani damuwar shi ruwa wani damuwar shi gurin zama wani damuwar shi kuɗi bashi wani damuwar shi kaza duk wani wanda yake wata damuwa yaye mai wannan damuwa ba a ce duka ba wanda zaka iya ka yaye mai to kai ma Allah zai yaye ma bakin ciki ranar kiyama ya salam ashe kawai in kana so Allah ya yaye ma kai ma bakin cikin ka da nan duniya da na lahira to ka zama mai yayi ma mutane bakin cikin nasu a nan duniya ya salam shi Allah abinda kai shi yake ma in ka yayi ma wani sai ya yayi ma in ka sa wani cikin kunci sai ya saka shi yasa akwai wani sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya addu'a da dan uwan shi musulmi bayanan musulmi ne dan uwanka ya shiga wata damuwa sai kai mai addu'a bai sani ba to kai ma akan ka akwai mala'ika daga kai addu'a shi ma sai ya ce ma mala'ikan sai ya ce ma na gare ka kai ma Allah biya ma wata bukatar ta ka ya salam kenan kai yanzu kai addu'a wa wani musulmi Allah ya biya mai bukatar shi kai addu'a ka ba lalle bace amma kuma annabi ya ba mu tabbacin in kai addu'a da bai sani ba bayanan to Allah zai biya ma bukatar ka kuma Allah zai yaye mai wannan bakin ciki to yanzu kai in kana so kai ma Allah ya yaye ma hikar ka ma wani shi sa wani sahabi ya ce shi in ya tashi yin addu'a bai ma kanshi sai ma wani saboda shi ma wani to shi kuma mala'ika akwai a mala'ika akwai shi akan shi shi kuma yana mai shi in kai yanzu in kai ma wani addu'a Allah biya mai bukatar shi ko Allah hudda shi da damuwa kaza kai kuma akwai mala'ika daidai kanka shi ma yana Allah biya ma bukatar ka Allah hudda ka damuwa kaza shi addu'an mala'ika tabbatatta ce amsa ta ce kai kuma taka ba lalle bane amma ana sa rai to amma shi yace daga ya tashi yayin addu'a bai ma kanshi sai ma wani dan ya san shi akwai mala'ika a daidai kanshi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ina faɗa mun bayyana to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nafasa an mu'minin kurbatan wanda yayi ma mu'mini wani bakin ciki min kurabi dunya bakin cikin duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyama, shi kuma Allah zai yayi mai bakin ciki na ranar kiyama. Ya salam, wai me yayi bakin ciki? Idan wani yana cikin wata damuwa, ka hudi mai kalmomi masu kyau ya huta daga wannan matsalai, shi ma ho yayi bakin ciki ne. Akwai wanda kawai magana zaka mai wallahi mai nishadi, ko he ji sanhin rai he ga ya huta daga wannan damuwa, to ka huta shi daga damuwa. Akwai wanda kudi ne zaka bashi bashi abinda kai karfi, akwai wanda guri ne bashi, akwai wanda kaza ne abinda zaka iya. Sai annabi ya ce wa man yassara ala mu'sir, duk wanda ya sauka kama wanda yake cikin tsanani, yassarahu Allahu alayhi fid dunya wal akhirah, shi kuma Allah zai sauka kama mai duniya da lahira. Ya salam, barka sauka kama yan uwan musulmi, musamman in muna bin wa'ansu yan uwan mu bashi, to mu saukaka musu, mu dan daga musu kafa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya a Baqara yace wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisira wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Idan ka biyo mutum bashi ko ka biyo mutum wani abu zai baka, sai baida yana cikin tsanani, Allah yace fa naziratun ila maisira, a dan saurara mai zuwa sauki. Sai Allah yake yace kai wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, in ma kaga ba ya iya biyan ka wannan bashin, ice mai kayahi ne na ma sadaka na bi kawo na yahi ma. Akwai wani mutum da yake ba mutane bashi wani alhaji, bai taɓa yin aikin alheri, amma duk lokacin da zai tura yan boyi boyin shi su amso bashi a wajen wani da wani, sai ya ce musu in kun je in bai da kuɗin daga mai kafa, in kun daga mai kafa na biyu, na uku kuka ga ya kasa biya, ku yahi mai. Ya salam, dalilin wannan dai mutu Allah ya kai shi aljanna. Wa man yassara ala mu'sir, wanda ya saukaka ma wanda yake cikin tsanani, yassarahu Allahu alayhi fid dunya wal akhirah, Allah zai saukaka mai duniya da lahira. Sai annabi ya ce wa man satara musliman, wanda ya sitirce musulmi, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, Allah zai sitirce shi duniya da lahira. Ma'ana an ka ruha ma dan uwanka musulmi asiri, kai ma Allah zai ruha ma asirin ka na duniya da lahira. Kada mu zamanto masu neman mu tona ma yan uwan musulmi, a yau sai kowa sai kaga wani so yake fallasa dan uwan shi musulmi, a ce dai yayi kaza, a fallasa shi asirin shi ya toro, wani ma kaji ya ce wallahi sai na tona mai asiri, wallahi sai na nuna ma duniya he kowa ya gane shi kaza ne, sai an gane ba na kirki bane, sai an gane na banza ne, sai an gane shi ba mutumin kirki bane, sai an bayyana, sai duniya ta ji, musamman a irin wannan lokaci wanda ake sa a social media, wanda wani abu kawai zaka sa a social media wanda zai yadu duniya ne gaba daya. Ya salam, kuma na cin zarafi ne da dan uwa musulmi, kuma ya watsa a duniya, me kake tsammani koda nan da magaram kadai za a gani ko makamancin su ko wani yanki kadai? To wannan in ka sa shi a social media ko a TikTok ko a YouTube ko a Instagram ko a WhatsApp ko kuma a Facebook ko a kaza, ya kake gani yanzu zai yadu duniya gaba daya a ce wani yayi kaza, wani yayi kaza, wani yayi kaza, daidai gulgudan yanda ya yadu a duniya, daidai gulgudan zinihinka. Wataƙila wallahi shi lokacin da ya yi wannan saɓon bai so ba a bayyana, kuma shi saɓon daidai da abin da kai da ka yaɗa saɓon ka ya hina shi. Ya sala, saboda duk wanda ya kalla kana da kamasho, kai ne ka yaɗa shi, wataƙila ya yi ne ya saɓa ma Allah, shedan ya zarce shi ya saɓa ma Allah, bai so a yaɗa ba, kai kuma kai hada wai kana neman wai ka ci zarafin shi, ka nuna ka fallasa shi, ka nuna shi ba mutumin kirki bane, a gane na banza ne, to wallahi yanzu zinihin naka ya hina shi, shi tsakanin shi da Allah ne, amma kai kuma tsakaninka da kai da shi ne. Kazan duk saban da zaka yi tsakaninka da Allah ne babu matsala. Allah shi sai tare sanfin ne. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim ne, la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Wannan tsakaninka mutum in yi tsakanin shi da Allah, Allah shi sai tare sanfin ne, mai yahewa ne, ko ne irin zini ne. Amma yanzu kai da ka dauki labarin shi kaje ka yada duniya, wallahi duk wanda ya ji kai kake da kamasho kuma zinihin kai za a dora ma. Shi wataƙila ya tuba tsakanin shi da Allah, ya tuba, kai kuma kake yada a ci zarafin shi, to wallahi kai zinin ka ya hina shi, kuma ba fallasa shi bane kake, kai ne kake fallasa kanka. Shine wa man satara musliman, duk wanda ya sitirce musulmi, ya ruha ma musulmi asiri, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, Allah zai ruha mai asiri duniya da lahira. Wai ka ji wani ya ce wallahi sai na tona mai asiri, yo kai in ka tona mai asiri, kai asirin naka boyuwa zai, kai ma Allah sai ya tona ma, kai in ka tona mai asiri, kai Allah zai tona naka, kai in ka ruha mai asiri, Allah zai ruha ma asiri. Ina fata mun fahimta. mu zama masu ruha ma ƴan uwan mu musulmi a siriya ƴan uwan musulmai ko da mun ji sun yi wani abu na batsa ko wani abu mara kyau mu shiru da bakin mu ba sai mun fada ba faɗin wannan shine laihin namu sai annabi ya ce wallahu fi aunil abd Allah yana nan ga taimakon bawa makanal abdu fi auna ake matukar bawan yana taimakon dan uwan shi musulmi ya salam ko annabi ya kare ma magana matukar zaka taimaki dan uwanka musulmi to matukar Allah zai taimake ka kenan matukar baka taimaki dan uwanka musulmi ba Allah ma ba zai taimake ka ba arrahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama arrahimuna masu tausayi yarhamuhumur rahman Allah arrahman yana tausayin su irhamu man fil ardi ku ji tausayin wanda suke kasa yarhamukum man fil sama wanda yake sama sai ya ji tausayin ku kenan in kuna so Allah ya ji tausayin ku ku mutane ku rika tausayin wanda kuke kasa wanda suke kasa da ku irin su yara irin su mata irin wanda suke gehen ku masu miki aiki ma wanda almajiran ku malaman ku uwayen ku kowa ku rika tausayin su sai Allah ya ji tausayin ku ya salam sirrin Allah ya ji tausayin ka sirrin kai ma ka ji tausayin mutane wallahi wanda duk zuciyar shi batta da kyau bai tausayin mutane shi ya hiso ya samu mummunan abu ya same su to shi abin shi zai koma ma murka tausayin in wamu musulmai Allah sai ya ji tausayin mu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wa man salaka tariqan annabi ya ce duk wanda ya shiga hanya yaltamisu fi ilman yana neman ilimi sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah zai hore mai hanyar shiga aljanna ya salam kau ka shiga hanyar neman ilimi ina ka huto bulugul maram ina ka huto riyadus salihin ina ka huto arba'una hadis ina ka huto akhdari ina ka huto ishmawi ina ka huto iziyya ina ka huto risala ina ka huto askari ina ka huto mukhtasar ina ka huto muwadda malik tirmizi ibn majah nasa'i dailami kai duk in aka ganka neman ilimin addini ne wa man salaka tariqan wanda ya shiga hanya yaltamisu fi ilman yake neman ilimin addini sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah zai hore mai hanyar shiga aljanna kenan in ka kama hanyar neman ilimi ka kama hanyar shiga aljanna wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin Allah ce wallazina jahadu fina wanda suka yi kokari cikin wannan addinin namu neman ilimi da yada shi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana za mu shirin rasu hanyar mu ta shiga aljanna wa innallaha lama'al muhsinin shine waman salaka tariqan wanda ya shiga hanya yaltamisu fi ilman yake neman ilimi da sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah zai hore mai hanyar shiga aljanna wa majtama'a qaumun fi baitin wa in su mutane ba su ta haduwa a wani daki min biyutillahi daga dakunan Allah yatuluna kitaballahi suna karanta littafin Allah alqur'ani wa yatadarasunahu bainahum suna darasi tsakanin su illa nazalat alaihim as-sakina sai nutsuwa ta sabka a gare su wa ghashiyatuhum ar-rahma rahma ta kewaye su ta lullube su wa hafatuhum al-malaika mala'iku su musurran su kewaye su wa zakarahum Allahu fi man indahu mala'iku su ambaci duk wanda yazo gurin ya salam sai annabi yace wa man bada bihi amalahu wanda aikin shi ya kashe kawa bai aiki na garba bai tsaya bai ya kama kanshi wajen bautar Allah ya jajirce lam yusra bihi nasbahu dangantar shi wani dan wani aini kaza dan babana kaza ne to ba inda za ta kai shi wa man bada bihi amalahu wanda ya kashe kawar shi yayi sassako bai kama jiki ba wajen bautar Allah wajen neman ilimi wajen bautar Allah bai kama jikin shi ballam yusra bihi nasbahu dangantar shi wani dan wani ba inda za ta kai shi kenan kakai alfahari da ni wani dan gidan mu ne gidan Qur'ani ne gidan kaza ne kai ka kashe kawa ka ki yin aiki ba inda za ta kai ka inda wannan dangantar tana amfani da kan'ana dan annabi nuhu da ayyasha da matar annabi Lutu da matar annabi Nuhu da duk sun sha saboda kafiri ne sun kashe kafa ba su yi aiki ba Allah ba ruwan shi da kaiwa na dan wani ne sai kai aiki rawahu muslim ya rawaito bi hadhal lafaz da wannan lafazi wannan hadisi ne sahihi hadisi ne mai fa'idantar da mu mu biya ma ƴan uwan musulmi bukatun su an kwadaitar da mu mu rika saukaka ma ƴan uwan musulmi kan mu rika tsananta musu na biyu an kwadaitar da mu mu taimake ƴan uwan musulmi sai Allah ya taimake mu duk wanda yake so Allah ya ji tausayin shi rika jin tausayin mutane duk wanda yake so Allah ya taimake shi rika taimakon ƴan uwa duk wanda yake so Allah ya bashi rahama shi ma ya rika yin tausayin da ƴan yara da tsahi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya cikin mu wanda bai tausayin ƴan yara bai girmama manya karka jin tausayin ƴan yara, karka zaman to kai da kaga yara he zagi he bugo, uwaye kuma manya tsahi in ka gansu salama ina kwanan ku ina wunin ku ina salamu alaikum, karka karrama su, to Allah yana jin daɗi kuma zai biya ma buƙatun ka. Ana nuna mana lokaci yayi, abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladan, wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana. Wa subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.